لدري مقدار الأزيم. ورضي الله تعالى أن على صاحب رسول الله وعلى رأس سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب بن أسدة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم لمحمد شان أحمد بن محمد التجاني على سنة السالم الفاسي. ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقرائب الفريد دهري على الإبلاغي حاتم الأتميني أبو إسحاق على جبراهيم ياس. ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي وادي بإلا الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من آل السداد والأمن والستور والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية. ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا أهمة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتعد في بنظرة تأتي لنا بزفر. اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله. يوزما ندري بيود أربعين تقوس زامي شيئاً ما تن سيدنا ومولانا رسول الله واندا شوت جانية كاو بيان زلين آيان منزال الله صلى الله عليه وسلم سبودا منتفي منفارة دقا كان آلاي منزال الله شي بنو هاشمني كو عبد المطلب كو كما عبد المنافي to aka warware wannan banu hashim su ake nufi su ne alu banu hashim ake nufi dan an ce to ai akwai ganima da tazo daga bani nadir wanda wannan ganima da aka tashi rabawa mazalla ya bawa banin nan ya bawa wato banu hashim da banu mudallabi sai banu abdul munafi sai suka ce ya rasulullahi me bambancin banu abdul mudallabi da banu abdul munafi ai dukkansu darajarsu ɗaya ne amma banu hashim mun san cewa ma'ana sun fifita a kanmu. Sai manzo Allah ya ba su amsa cewa banu mutalibin suna tare da manzo Allah tun zamanin jahiliya har zuwa cikin musulunci, wanda a wannan lokacin banu abdul munafi su kun bu samu wannan zamantakewan da wannan mu'amala ta yi kyau a wannan lokacin ba. To daga nan sai aka gane to ashe akwai na ilhaki kuma alu na ilhaki. In aka ce alu sai aka ce to menene alu? Su kuma ahalu safa'i wal wafa'i. Ahalin safa'i wala wafa'i sai wanda suka zaɓi soyayyar manzala a kan kowane abu. Sai sahu na biyu wanda suka kiyaye cikin bin sunnan manzala. To wa'innan su ne manzala ya tarkata ya ce ya anasun inistada'ata tasbiha wa tamsi وليس في قلبك غل لأحد فذلك من سنتي. وين سوني سي آي مزالا وانش ملحقون آلو والملحقون واند سكشك چكين آلو كنا تو ينزم زامي مغانا أكان mataye manzo Allah, mun karanta ayaye manzo Allah, ayaye manzo Allah da Kasimu da Dahiru da Dayibu, wayannan su hudu ne, su uku ne ayaye manzo Allah, Kasim, Dahiru, Dayibu. Sannan sai du'a wajen Sayyidatuna Fatimatu, sai Zainabu da Ruqayya da Ummu Kulsum da Sayyidatuna Fatimatu, sune guda bakwai. Sai Ibrahim al-Ma'azzamu shine daga Mariyatul Qibdiyya, wanda mukauki su sarki Misra ya ba wa manzo Allah kyauta, daga cikin kyautan kyauta goma ya ba wa manzo Allah, daga ciki akwai wannan. Sannan sai matansa na Rasulullahi Khadijatu ne farko, da Hadith ta zawaji ha sallallahu alaihi wasallam ba'da zawjaini, manzo Allah ya aure ta bayan ta yi aure biyu. Waladat li kulli wahidin minhumma, kowace ta aihu a gidan. Walha yawm tazawaja arbauna aman, tana da shekara 40 a lokacin. Wallahu sallallahu alaihi wasallam 25, manzo Allah yana shekara 25. Wa matat, ta koma ga Allah, wa hiya min 65, tana da shekara 65. Wa kila tana da shekara 64. Tufiyat qabla al-hijrati bi 30 sanin, ta yi wafati kafin hijira da shekara 3. Wala wasalat ashurin, da wata 3. Wa kila bi sanatin, da shekara fi ramadana wa dufinat bil hajjun, an binne ta a wani guri wanda ake kira hajjun. Allah ya bani dama na ziyarce ta shi hajjun a cikin Makka ne, daidai wajen bayan gida wanda aka yi bayan gida guda 1000 din nan, na wanda ake cewa wajen gidan manzo Allah. To daga nan ne ake daukan hanya za ta fi makabartan, yana nan ba shi da nisa, shi ake kira hajjun. Allah ya amfana da mu da ita bijahin Rasulullah. Sannan summa Saudatu binti Zam'a, sai Zainabu Saudat binti Zam'a bin Qais bin Abd Shamsi, ita kuma manzo Allah ba wanda ya fara aure sai ita, ita ma ta amfana da zama da manzo Allah kusan shekara 2 ita kadai. Asaka 400 dirham, manzo Allah ya ba ta sadaqin dirhami 400 ne. Wahaban nawbata li Aisha, bayan zaman su da Sayyidatuna Aisha, sai Sayyidatuna Saudat sai ta ba wa kwanakinta wa Sayyidatuna Aisha, dan ranar da manzo Allah zai zo dakin ta, sai ta bawa Sayyidatuna Aisha ta je ta karasa kwana. Amma ita tana son ta yi wafati a hannun manzo Allah, ta tashi a matar manzo Allah ne ba saki. Wa matat fi Shawwal, ta rasu a watan Shawwal sanatan 64, shekara na 64. Wa kanat qablahu inna sakran ibn Amran, da tana wajen Sakran dan Amru akhi Suhail bin Amru, tazawaja ya aurita bin Makkata a Makka, wa hajarat ma'ahu, ta yi hijira tare da manzo Allah a wannan lokacin. Sannan matar manzo Allah ta uku ita ce Aishatu bintu Abi Bakr Siddiq, ita ce Sayyidatuna Aisha, ta zawaje ha sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya aure ta Wahi bintu 60 sanin, ya shekara 6 bin Shawwal Shawwal sanata ashara shekara na goma wada khala biya fi madinati manzala yi dukuli da ita a madina wahiya ibnatu tis'a tana da shekara tara wa mata anha wahiya ibnatu samaniyata ashara sanatan manzala ya koma ga Allah ya barta shekara ta goma sha takwas ne wa lam yatazawwaj bikran ghayraha manzala bai taba auren budurwa ba sai sai da tuna Aisha mata bil madinati tarasu a madina radiyallahu anha sanata saba wa hamsina shekara na 57 wakila samanitu hamsina wakila shekara na 58 tana da shekara 58 a rayuwanta wa sallallahu alaiha abu huraira Abdurrahman ibn Sakharin Abu Huraira shi mata salla Allah ya amfanar da mu da su sannan matar manzo Allah ta hudu ita ce Hafsatu an jona kenan Hafsatu bintu Mari Umara shine sayyidatuna Hafsat ɗan sayyidina Umar tazawaja sallallahu alaihi wasallama Mazalla ya aure ta bayan dawo Madina salasasan sanatin salasa shekara na uku da hijira ba'da ruju'iha min Habashatin bayan ta dawo daga Habasha wa mata anha mijinta ya rasu ya batta shine Hunaysu bin Huzafata Hunaysu dan Huzafata bil Madinati a Madina ba da gazawati badari bayan yakin badar ya rasu ya bata sai na rasulullahi sai zo ya tayyo shine ya radi kace mutum ne zai gabatar da yassa wani saboda kamalarsa dan ya zamo ce ya Abubakar ga Hafsat ne kaga mijinta ya koma ga Allah ya bata sawwamatun qawwamatun mai yawan azumi ce kuma mai tsayuwa cikin dare ne sayyidina Abubakar bai magana ba sai abin ya konawa sayyidina Umar rai sai ji wajen sayyidina Usman sai ce alami wajibuka Hafsatu lamarin Hafsat baka mamaki lianna hasawamatun qawamatun domin ita mai tashi ne cikin dare mai yawan azumi sai ce ba sanda shi ya yi magana amma sayyidina Abubakar bai magana ba sai abin ya dame shi shikenan ana nan sai manzo Allah sai ga Hafsat sai ce wancan Hafsatu ce cewa wancan Hafsatu ce sai sayyidina Abubakar ya ce to wancan Hafsatu ce wannan isharar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah sai ya bawo manzo Allah ita sai shi kuma Usmanu a lokacin yana neman Ummu Kulsum sai aka lokaci da aka yi auren Ummu Kulsum da Hafsat sai Ummu Kulsum tace Sayyidina Umar yace Allah ya bawa Usman wanda tafi Hafsatu saboda Allah ya bata yar manzo Allah, Allah ya bashi yar manzo Allah, ita kuma Hafsatu Allah ya bata wanda yafi Usman, dan Allah ya ba Allah ya bata Sayyidina Rasulullahi. Sayyidatuna Sayyidi Abu Bakar Siddiq sai ce to Aisha ya shi lokacin da Abu Bakar Umar ya zo ya mata iradi sai ce ni na tsaye muna tare da manzo Allah ta wuce sai ce wannan Hafsat ce yace tunda ya faɗi haka manzo Allah sai ni na san Allah zai yi wani abu sai Sayyidina Umar yace to me yasa baka ga yamu ba sai ce in ga maka sirrin manzo Allah yace to wannan shine dalilin da Umar Sayyidina Babakar bai gaya wa ma Sayyidina Umar komi bai ya yi shiru lokacin da Sayyidina Umar ya masa iradin ta. To mijinta shine Hunais bin Huzafata matat sansan ida wa arba'ina ta koma ga Allah tana shekara 41 a zamanin Muawiya annawai 60 na sanatan bayan tana da shekara 60 amma hijira na da shekara 41. Sai Zainabu bintu Huzaima al-Hilaliya al-Harisiya Zainabu bintu Huzaima ta zawwaja Rasulullah manzo Allah ya aure ta shekara 3 shekaran da ya auri Sayyidatuna Hafsat kana tata Abdullahi bin Jahsh a lokacin tana karkashin Abdullahi bin Jahsh ne yar uwar Zainabu bintu Jahsh kutilayum a Uhud an kashe shi ne a ranar Uhud tuda Ummul Musakina ana kiranta Ummul Musakina Zainabu bintu Huzaimata ita ke kira Ummul Musakina ita ce wanda mazala sallallahu alaihi wasallama yake magana yake cewa adawala minkum yadan awwalukum luhuqan bihi awwalukum luhuqan bi adawala minkum yadan wanda yafi ku tsawon hannu a cikin mata na to ita ce matar da za ta fara zuwa ta sami a lahira to bayan wafatin manzo Allah sai Sayyidatuna Aisha ta ce sai mun kalo muna gwada tsawon hannu ashe tsawon hannun na ma'ana ne ba hissiyan bane wato yawan alherin ta ne to asdaka isna ashara auqiyatan manzo Allah ya bada auqiya 12 ne na sadakinta matat bada salasa ashurin ta koma ga Allah bada salasa ashurin bayan wata uku in ita ce Ummul Musakina kenan wudin final bil baqiya an binne ta a baqiya walan yamut fi hayati ghayraha kaga Ummul Musakina kenan ba wannan bane domin kaga wannan mazala ya bada labarin tunda Zainabu bintu Jahsh a cikin dai a dawalanin kunna yadan in ita ce ya kasance a Zainabu bint Jahsh ita ce ummul masakina to ita kuma mazalla ta ita su biyu ne suka rasu mazalla yana raye dan sai ita tana fadi Aisha Khadija sai ita wannan Zainabu bint Zam'a yawa walaima tu fi hayati gairaha ba da Khadijatu wannan shine ita amma ta baki algarkadi ne a Madina sai Hindu ita ce Ummu Salama ita kuma Ummu Salama Hindu kenan su biyu ne daga cikin mata amma malamai a cikin mata mazala da sayyidatuna Aisha da sayyidatuna Ummu Salama su suna da yawan hadisai wanda matan ba su da hadisansu su ne kaman malamai sosai a cikin su mijinta Abu Salama ya rasu to shi ne manzala ya zo gaida ita a gaida ita tana kuka sai manzala ya ce isbiri ajarakillahu ki yi haƙuri Allah ya baki lada faƙuli ke ce ki yi addu’a Allahumma ahlifni fi musibati wa ahlafali hayran min Allah ka juyo mun ka juya mun ka bani halifancin wanda yafi shi alheri manzala ya gaya mata sai ta ce anya za a samu wanda kai Abu Salama alheri kuwa manzala ya ce ki fada sai ta ce Allahumma ajirni fi musibati wa ahlafali hayra minhu sai ta aure manzo Allah to ita ce Ummu Salama wannan ruwayan hadisin addu'an da alibatu sahabban mazamin ɗayan gidan manzo Allah a kofar ɗakin ta ne wanda girgije ko gajimare ya sauka ya lullube manzo Allah ya lullube shi da sayyidina Ali da sayyidatuna Fadima da Hassan da Husaini Bintu Abi Umayya ‘yar Abu Umayya ibn Mughira al-Mahzumiyya zauji Abi Salamatu bin Abdul Asadi tazawwajaha manzo Allah ya aure ta sanata arba hijira na da shekara hudu kaga shekara shida suka yi da manzo Allah wa kanat min ajmalin nisa'i tana daga cikin kyawawan mata matar sanatin sittina ta rasu shekara 60 wakila 59 shekara 59 wadufinat bil baqi an binne ta a baqi algarqadi waya akhiru azwajihi wafatan ita ce ƙarshen matan mazala da ta rasu sai Zainabu bint Jahsh kaga wancan dan uwanta ne Zainabu bint Jahsh dukan su suna da kusantaka da duk jikokin Abdulmuttalib ne mahaifinsu daya kakansu daya da manzo Allah wai bintu ammatihi ƴar dan uwan babansa ne aminsa ce Umayyatu bint Abdul Muttalib kanat inda maulahu Zaid bin Harasata wannan ita ce rikicin da ya faru mazala ya aurar da ita wa Zaid bin Harasata da ya aurar da ita wajen Zaid bin Harasata kullun shari'a ba samu natsuwa da zaman lafiya ba saboda yawan shari'a, har Allah ya kai level din da aka sake ta. An sake ta shekara na biyar. Sunan ta Baratu, sai manzo Allah ya canza mata suna ya maidaita Zainabu. Wa kanat kasiratu sadaqati, tana da yawan sadaqa. Kaga ko ita ce ummul masakin din, ko ita ce wannan. Wal isar, tana zaban mu mutum matsayi da gashi abin nata ne, amma da ta bawa mutum ta zaba ta yarda shi ya hakura, ya samu abin ita ta hakura. Tasami Aishatu fi manzilati indahu, awadun man mata ibn hunna ba'dahu. Ana ambaton Aisha wajen mazauni kafin ita. Awadun man mata min hunna ba'dahu, wanda ya fara rasuwa bayan ita ce wannan. Matan bin madinati sanati ishirina, ta rasu a madina shekara na ishirin. To ita Zainabu bintu Jahashin, mazalla ya bata Zaid bin Harasata. Falamma qaba Zaid min hawadara zawajnaka, lokacin da aka rikici sai Allah ya bada ikon araba auren. Wannan auren har yanzu yana cutarwa a cikin mutane, saboda Zainabu lokacin da manzo Allah ya aure ta, Zainabu ƴar uwa ce ta manzo Allah, manzo Allah kuma shine waliyinta, shi ya aure da ita. Sannan ya warrawa maula rasulullah shine Zaid ibn Harasata. Rikici ya zo aka rabu. Bayan an rabu, sai Allah ya ce falamma qaba Zaid min hawadaran zawajnaka, tunda wurin ya mutu to kai na aura maka. Bazallan kina wannan abun har gobe wuta na ci a daji. Wannan shine wasu suke ta magana, ai manzo Allah ya karbi matar dansa ya aura. Wannan rikici ne. Shine Allah madaukaki yake cewa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina, akan sa ne. Kuma Zaidun shi yayi tadi wa manzo Allah saboda imani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce ma manzo Allah ta zamo matarsa, sai ya kira Zaidu ya ce Zaidu ka je wajen tsohuwar matarka ka ce mata na san zan aure ta. Akwai rikici ko? Akwai. Tsohuwar matarka da ka saka, ka je ka ce ina son ta. Shi kuma ya je ya sami Zainabu bint Jahashin, ya ce wa Zainabu, inna sayyidina Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yukhadibuki, kin san ma ala wajhi al-ardi afalalu minhu, babu wanda yake a bayan kasa wanda ya kai annabi Muhammadu, saboda haka shi yake son ki aure sai jono. bayan aure ya junu shine dalilin Ummu Aymana akwai gadan sayyidina Rasulullahi wanda ya samu na wajen mahaifinsa Abdullahi tana daga cikin Ummu Aymana barakatul habashiya sai dauke ta sai aura ma Zaidu ita to ita kuma ita ta haifi Usamatu bin Zaid shi yake ce masa hibbi rasulullah ibn hibbi rasulullah hibbi rasulullah ibn hibbi rasulullah shine Usamatu dan Zaid to anan yanda abubuwan da suke kenan rikicin gidan aure hawa biyu ne Ummu Salma Zainabu binti Jahashin group din su daban Hafsat Sayyidatuna Aisha group din su daban gidan manzala gida biyu rabu Sayyidatuna Fadima sai aka dauko ta sai aka sata a bangaren Ummu Salma saboda artabun da suke tsakaninta da Sayyidina Aliyu da mijin Sayyidatuna Fadima kuma gida ɗaya ne duka gidan manzo Allah da Sayyidina Aliyu gida ɗaya ne kofa ɗaya ake shiga ba gidan Sayyidina Aliyu wani guri ne daban gidan manzo Allah wani guba ne a gidan su ɗaya ne kofin babu Jibril shine kofan wajen shigan gidan manzo Allah ta baya ne wajen babu Jibril ta nan kofan ake shiga gidan manzo Allah to ɗakin farko shine bangaren Sayyidina Sayyidi Ali karamallahu wajahu da shi da Fadima in mazalla ya wuce to ciki shine ɗakin ummahatul mu'minina a jere ɗakunan suke haka to sai mafiya yawa duk ranan wani abu kamar ranan abincin Sayyidatuna Aisha sai Allah yana turo baki da yawan alheri sai a zo a gaida Sayyidatuna Aisha sai a bata sai a bayar irin wannan abin sai motsa rikicin Zainabu bintu Jahashin Ummu Salama yanda dai aka rabu gida biyu dana sai Ummu Salama da Zainabu bintu Jahashin sai suka kira Sayyidatuna Fadima suka ce ki je wajen manzo Allah ki gaya masa ya mana adalci akan yar sayyidina Abubakar ya mana adalci akan yar sayyidina Abubakar shikenan Sayyidatuna Aisha tana zaune da ta zo ta gaya wa manzo Allah sai manzo Allah ya ce Fadimatu ba kya san abinda Allah yake so da manzansa ta ce tana so sai ya ce to ta yi shiru kar ta shiga cikin wannan rikicin sai ta tashi sai ta koma da ta tashi ta koma sai Zainabu bintu Jahashin sai ta tambaye ta me kuka yi da manzo Allah sai ta shiru me kuka yi da manzo Allah sai ta shiru ita kuma wannan abun sai ta zuciya sai ta tashi tunda dama ita ma jikar Abdulmuttalib ce sai ta zo wajen manzo Allah sai ta tsaya sai ta gaya masa ta faffadi maganganu kasan mata tashi a hankali ta faffadi abubuwan manzo Allah yana kallanta sai tana fada sai sayyidatuna Aisha tana zaune kusa da manzo Allah bata ce komai ba can da ta faffadi wasu maganganu ita ma sai ta mayar mata sai Aisha sai manzo Allah ce a Aisha ki shiru yace lokacin da Hafsat take lokacin da Zainabu take kai miki hari malaika Jibrilu ne yake miki difa'i amma tunda kika fara mayarwa sai malaika Jibrilu ya janye ma'ana zaki iya da kanki kenan ki yace ban yi zaton zaki iya magana ba to wannan yanayin gidan aure haka yake in gida zai kasu in dai za a yi mata biyu ko hudu to insha Allah sai ka ga an raba haka ka'idan abin yake tun daga manzo Allah ya amfana da mu ana yin haka dan mutane su dinga sani idan sun ga irin wannan to kar su dauki wai abu ne wannan dole ne hakan ya faru saboda kamar yadda Allah ya ce walan tastadiu an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayl fatazruha kalam mu'allaqa shine illan to Zainab bint Jahsh kenan shine watakila ita ce ummul masakin ne saboda kanat kasiratu sadaqati wannan shine sai Juwairiya bint Haris al-Mustalika Mustalkiya sabaha yawmul Buraisi manzala ya ribace ta ne ranar yaƙin Muraisau kanat bintu 20 sanatan tana da shekara 20 ita abin da ya faru Juwairiya wato lokacin iyayenta ko Safiya ce okay Safiya ce ba Juwairiya ba ce ita shekaranta 20 tufiyat sanatin 56 ta rasu shekara na 56 manzala ya aurita shekara na 6 sun yi shekara 4 da manzala wakila Hamsa kaga an shekara na 5 ne shekaran su dai kenan lokacin auren su daya da Zainab bint Jahsh sai Rihana sabaha mimmanin nadirin ita ma ariba ce ta ne daga banu nadirin a taqaha wata zawaja manzala ya yanta ta ya aureta shekara na 6 wasdaqa isa ashar auqiyatan manzala ya bata auqiya 12 tufiyat sanatul ashara ta rasu shekara na 10 sai Ramlatu ita Ramla ita ce ummu Habiba bintu Abi Sufyan ita ce yar uwan Abu Sufyan yar uwar Muawiya kenan ita ce Ramla yar uwar Muawiya ne Sufyan shine Sahr ibn Harb rais Quraysh shine shugaban Qurayshawa Hajarat ma'a zawja Abdullah ibn Jahsh ta yi hijira tare da mijinta Abdullahi bin Jashin, shi ne Abdullahi bin Jashin ɗan uwan Zainabu bintu Jashin. Ila ardi Habashatin, lokacin da suka tafi Habasha, fata Nasara sai zamo Banasari wa mata hunaka sai rasuwa nan. Waz daga anu Najashi mazala da ta tafi ita umme Ramda umme Habiba, bayan ta tafi Umar Amin ta tafi Habasha da wannan waƙi ta faru, sai ya zamo mijin ya zamo Banasari, ya zamo Banasari ya yi ridda mana, da ya ridda sai Najashi manzala sai aikawa Najashi, sai shi kuma Najashi shi mata shi ne mai Ummi Habiba, ya nema masa Ummi Habiba ya tambayi ya kamata manzala sallallahu alaihi wasallam ya ba taba ya shi Najashi sarkin Habashi shi ya ba da sadaqin Ramla Ummi Habiba, ya bayar sai dawowan manzala bayan ya koma Madina. Manzala sallallahu alaihi wasallam bayan komawarsa Madina a wannan lokacin aka turo Ummi Habiba da Hadimi da komai a kawo manzala, bata koma Makka ba, a manzala sun haɗu da ta a Madina ne. Dakhala biha sanatu saba, manzala ya dukuli da ita shekara na bakwai, kaga shekaran su uku kenan da manzala. Matat bi Madinati sanatu arba wa arba'ina, ta rasu a Madina shekara na 44. Manzala sallallahu alaihi wasallam bayan an kawo ta a wannan shekaran ne manzala yake cewa alib lami gulibatu rumko fi adil ard fi bid'i sinina ko lillahi al'amru min qablu wa min ba'd. Lokacin da masu bautan gunki suka ci masu ahal kitabi da yaƙi, su ne mutanen Farisa, su bautan wuta suke, suka ci mutanen Rum da yaƙi, to sai aka zo ana ta izgilanci. Ana ta izgilanci tunda addini na Allah ai Christianity addini ne, Yahudanci addini ne, an zo da littafi sai suna cewa gunki ya kada mai littafi, to shi ne sai Ibnu Abi Mu'aydin sai suka gamu. Sai manzala sayyidina Abubakar sai ce musu, ai manzala ya ce za a ci su da yaki, mana Rumawa da Sarama. Shi kuma Ibnu Abi Mu'aydin sai ce, to in haka ne, in dai har za su rama za su rinjayi Farisa, mu yi caca. A lokacin ba haramta caca ba, ce a shekara nawa? Sai manzo Allah sai na Abubakar sai ce shekara nan zuwa shekara goma. Shekara tara. Sai ce, to shikenan, a sa raƙumi nawa sai aka sa raƙumi goma goma to sai sayyidina Abubakar ya zo ya gaya wa manzo Allah sai manzo Allah ya ce ai bid'a sinina shekara daga kan goma ne tara zuwa goma ne bid'a sinina sai ya ce ka je ka gaya masa a ƙara raƙuman sai Ibnu Abi Mu'aydin suka sake gamuwa da sayyidina Abubakar sai ya kasa raƙumi ɗari ɗari a kan cewa Rumawa za su ci Farisa aka ce a sa raƙumi ɗari ɗari sai aka je aka sa raƙumi ɗari ɗari to lokacin bai daɗe ba kaga ya bar maka ya dawo Madina da shekara bakwai a wannan lokacin kuwa Rum ta ci Farisa to a wannan shekara ne abu guda uku suka zo wa manzo Allah a ranan Rum ta ci Farisa a ranan kuma aka kawo ma Najashi ya turo matar sayyidina Rasulullah abu uku da aka kawo manzo Allah ya ce to wanne ne zan yi farin ciki da zuwan Ramla ko da cin Farisa da aka yi wannan dai haka dai abin alhamdulillah sai Safiyatu bintu Hayy bin Ahtabi Subiyat min Haibara ita kuma Safiya bintu Hayy bin Ahtabi Ari bace ta daga Haibara shekara na bakwai ita kuma a kanta lokacin da aka ci su da yaƙi a hema an ba wa wani daga cikin sahabbai ne to a lokacin a ma hema mazala ya sadu da ita dan an ba shi kyautanta da aka zo aka raba ganima sai ta fada hannun wani shi kuma ganin kyanta sai ya ba wa manzo Allah kaga ribacciya ne to sai ya zama manzo Allah ya zauna da ita har ma ya sadu ita a wannan lokacin sai Abu Ayyub al-Ansari shi kuma sai taso da dare sai zo na cewa heman mazalla sai mazalla ya ce masa me kai waye anan sai ya ce shine ya rasulullahi ya ce me yake faruwa sai ce ya rasulullahi wannan matar an kashe mijinta an kashe ƴan uwanta saboda haka sai naji zuciyata ba za ta iya natsuwa ba zo dan karta cutar da kai ya rasulullah manzo Allah ya ce kaji Allah ya kiyaye ka wannan kalmar kaji Allah ya kiyaye ka to a wannan addu'an ya mutu a wani ƙasa ne na'am a ba Iskandariya bane ba dai a ƙasar musulunci ya shahada ba ya rasu ba a ƙasar musulunci bane shine an kashe shi ne a wajen yaƙi sai aka sai sarkin garin sai gani a mafarki za ana neman walakata gawan sai ya sa aka yi masa aka bar gadi yadda annabi ya faɗa aka kewaye shi aka yi masa gida aka sa wanda yake lura da shi a Kistandiniya, a Kistandiniya ne kabarin, har yau ana gadinsa tun zamanin manzon Allah, kuma ba ƙasar musulunci ba ne, amma har yau ana gadinsa saboda manzon Allah ya ce, Allah ya kiyaye ka, eh, wannan shi ne. Wakanan inda kinana ta bino abi haƙiƙin yana wajen kinana, tana wajen kinana ta bino abi haƙiƙin kuma ɗan sarki ne dama, eh, ta aka kashe shi, eh, ta ya matar ta rasu shekara na 56 udufina bil baqiya, ita ma tana baqiyal gargadi sai fiyatu binta hayin sai maimunatu bintu harisul hilaliya, mazala ya aure ta shekara 9 bada haibara bayan an yakin haibara, wa kana isma abaratu, kaga wancan ma ai sunanta baratu aka canza ya kuma Zainabu, wa kana fasama ha maimunatu, sai manzo Allah ya ambaci ta mai albarka, wahiya halatu ibnu abbasin, ita yar uwan Abdullahi ibn Abbas ne, wa Khalid ibn Walid, yar uwan kuma Khalid ibn Walid ne, tazawaja sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah ya aure ta fi umratul qadiyya shekara 9, saura shekara 1 manzo Allah ya yi wafati, wai akhiru man tazawaja, ita ce ƙarshen matar da manzo Allah ya aura, matar ta rasu sanatan idawa 50 bi sarfin, ta rasu a sarfu gari ne wanda garin kafin ka zo Makka ne, anan manzo Allah ya aure ta, kuma manzo Allah ya dukuli da ita anan, to ita ce ta yi rashin lafiya da ita, manzo Allah ya gaya mata ya ce ba za ta rasu ba sai a gurin da manzo Allah ya fara kwantawa da ita, sai ta zo Makka ta yi rashin lafiya mai tsanani, ita kuma tana jassima, tana da jiki, ta yi rashin lafiya mai tsanani duk mutane suna ta kuka ta farfado, sai ta ce musu kuna mun kuka ne, ta ce suka ce saboda halin da kika shiga, ce ai manzo Allah ya gaya mu ba zan mutu ba sai gurin da manzo Allah ya fara kwanciya da ni, to shine sarfa, to anan gurin ne ta ya ko ta koma, kuma anan gurin Allah ya karbaranta a sarfa din, wa qabruha mashhurun, kabarin ta a sane ki yurafu yuzaru wa tabarqubiya bihi, ana anan kabarin ta yake anan kuma ake ake ziyaranta ana neman albarkanta, wa yuqalu inna wahabat nafsa lin nabi, an ce ai ita ce ma ta bawa kanta wa annabi, eh, wahabtu nafsi ilayka ya rasulullah, eh, to alhamdulillah wannan sune matan manzo Allah, za mu shiga bangaren zuriya ta nasuli insha Allah, Allah ya amfana da mu, Allah ya kara mana sa manzo Allah, ita ce yar uwar Abdullahi ibn Abbas ne, a cikin yar uwa Abdullahi ibn Abbas tana daga cikin wanda wata rana a cikin aka duba cikin Shama'il Muhammadiyya na Imam Tirmidhi, akwai wanda yace ya ga manzo Allah mafarki, sai Abdullahi ibn Abbas yace sifhul lana, ka sifanta mana shi, sai ya fada ma bai taba ganin annabi ba, sai ya fada ma yanda ya ga annabin, ya fada masa sai ce abin mamaki koda kana raye koda kana nan da ranka yanda kaga annabin ka fada to haka abin yake shine sai shi Abdullahi ibn Abbas sai shiga gida sai fadawa sai da tuna Maimunatu ga abin da ya faru akan ganin mazalla na wannan mutum ita kuma sai ta dauko madubin mazalla sai ta ce unzur ila haza mira ka duba wannan madubin ce yana kallon madubin sai dai da ganin mazalla sai ga annabi ne ya bayyana cikin madubin wannan Abdullahi ibn Abbas ne kuma wannan mira'an a wajen Maimunatu ne bintu Haris al-Hilali Allah ka ba mu albarkacin su akwai abubuwa da yawa wanda mutane suke ƙaryatawa mu muna gaskata shi saboda yana ya dauki hanyar gaskiya ne da gaskatawa da ƙaryatawa masu ƙaryatawa sun fi shiga garare masu gaskatawa sun fi nasara Allah ya ba mu nasara اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق أنا يسر الله قبل حق والهدي إلى سرادك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم قدار الأزم صلاة تملا الأزل والعبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعد ما في لمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Thank you.